bincike na nuni da cewa a yayin da wasu jihohin sun biya wasu kaso daga kudaden da gwamnatin tarayyar ta basu, wasu kuwa ko sai sun kogo ba su biya ba. Alal misali a jihar Bauchi, tsofin ma'aikatan ba biya su kudin gratuitan nasu ba tun daga shekara ta 2011 zuwa yau, inda suke cewa za su gudanar da zanga-zanga domin nuna bakin cikinsu ga gwamnati da kasa biyan sakokinsu.
Gwamnatin jihar Bauchi ba ta nuna adalci ba. Akwai kudin da federal government ta bayar na Paris Club so biyu, kuma mun ga waɗansu jihohi sun biya wannan abin har zuwa 2016 sun duka sun biya gaba daya, waɗansu sun gama biya har 2017 din nan ma. Amma mu jihar Bauchi har yau ba mu ga komai ba. Kuma mu da muka yi retire nan, akwai mutane da yawa da har sun mutu ba su sami kudin su na gratuity ba. Muna da pension arrears, muna da gratuity, ko daya a ciki ba a biya mana ba. Don haka muna kira ga gwamnati nan ta biya, domin ta dinga yin adalci ga abubuwan da take yi, saboda an ba da kuɗi to ba mu san menene dalilin da yasa ba su biyan wannan kuɗin ba.
Ya wani demonstration da mu pensioners za mu yi connecting tukun, za mu yi contact da sauran all pensioners da gratuity, don gaskiya ba mu da leadership daga NLC har zuwa pension board. So NLC ba su magana, amma gida ne wanda kowa da zo, a su ma za su bar aikin da su shigo wajen da muke, because dole ne mu yi peaceful demonstration, mu je House of Assembly, mu je Government House, mu gwada musu bacin ran mu. Zalunci ne tun da federal government ta yi releasing Paris Club su biyu, kuma an faɗe shi kowa ya ji an ce a cikin wannan su ɗauki 75% su yi settling na bashin salary da kuma gratuity da pension na waɗanda ba samu ba. Kuma har yanzu Bauchi state government ba su ce komai ba wa kowa. Mu gaskiya shugabannin ko kuma shi makama babba, gaskiya ban tsammanci ya adalci a nan ba. Ko dun shi ya karbi nasa ne, we don't know, ai shi ma tsohon pensioner ne, ya karbi gratuity sa, ai shi yasa inda bai karba ba watakila da shi ma yanzu an biya shekara wajen 6 ne ko 7 fa Bauchi state ba a biya kowa gratuity. Allah ya kai mu 2019, ai muna nan tafi, kuma akwai card reader, kowa zai gani a kuriyar abin nan nasa insha Allah.
Sai dai kuma shugaban kungiyar masu karban kudaden pension na jihar Bauchi, Alhaji Habugar, ya ce sun gana da jami'an gwamnati kan batun biyan kudaden gratuity.
Wato an cimma matsaya da yawa, an je ga karshen sa yanzu. Shi gwamnan jiha ya ce zai a ci gaba da biyan gratuity na waɗanda suka bar aiki daga 2011 up to date. To amma akwai wasu abubuwan da suke dan faruwa kadan baya. Wasu suna ce a'a su suna so su yi zanga-zanga, wannan suna da dama su yi zanga-zanga a rayuwar yau din nan.
To nawa ne kuke bi jimlan kuɗin gratuity a nan jihar Bauchi?
Gaskiya yanzu muna bin kuɗin da ya kai biliyan ko 17 ko 16, na faɗi shi da takaici domin yana accumulating ne kowane wata, yana ƙaruwa. Ba za ka hana mutum ya nemi haƙƙinsa ba, domin mutane jama'a sun galabaita, sun zama liability da turawa.
Amma kuma duk kokarin da ne domin jin ta bakin jami'an gwamnatin jihar Bauchin bai yi nasara ba. Abdulwahab Muhammad, Mira Amurka, daga Bauchi a Najeriya.